majalisar dattawa kenan a lokacin da ya rincade inda sanatoci suka dinga gunaguni a daidai lokacin da shugaban kwamitin kula da harkokin kuɗi Solomon Adeola Olamilekan ya gabatar da rahoton sa dake cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nemi majalisar ta yi amanna da wasu kuɗaɗe har naira trillion 23.7 waɗanda yace an riga an kashe su wajen yin hanyoyi da ayyukan ci gaba a ƙasar tun shekaru 10 da suka wuce abin da ya dauki hankalin ƴan majalisar shine cewa babban bankin Najeriya ne ya bada lamunin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe ba tare da izinin majalisar ba Muhammad Ali Dunu yana cikin sanatoci da suka ki amincewa da yin amanna da waɗannan kuɗaɗen
abin da ya kawo takaddama a cikin mu shine mu ba mu da dama ma mu yi abin da suke so mu yi din inda bisa doka ne mu na mu approval ne to ba approval ne ake nema ba ana nema a yi rectifying abin da aka yi
kenan an riga an kashe kuɗin
ba da sanin mu ba to yanzu kuma ana so a ce mu yi approving ba mu san ma me aka kashe kuɗin aka yi ba to shine muka ce hakan ba zai yi ba in ma za mu duba shine a zo a gaya mana me aka yi da kuɗin mu fa muna ba gwamnatin nan haɗin kai duk abin da suke so su zo su yi in sun zo su yi mana bayani muna ba su haɗin kai kuma doka ya ce fa duk kuɗin da za a kashe sai an yi kawo shi majalisa an yi kasafin to yanzu mu ba ma abin approving don an riga an kashe kuɗin
akan haka ne dan majalisar wakilai daga jihar Gombe yaya Bauchi yace akwai matsala a majalisar
a ra'ayina ni ina ganin a kullum ina zanna ina tunani a Najeriya akwai wato rashin tunani da masu ilimin mu da ɗan bokon mu da duk wani shugaba da yake shugabanci ina ganin sa ba haka bane ya kamata a gudanar da shugabanci
to Najeriya we are corrupt eh shi haji da sa
shi kuwa dan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure tsokaci yayi yana cewa
CBN tana cazo kuɗi a transaction na haraji wannan kuɗi da muke magana an cinye so ake yi yawan haraji ya ƙaru dan ai sauri nan da ɗan wata ɗaya biyu kan gwamnati ta kare sai ai sauri a fito da wannan kuɗin a ce ai an yi recovery kuɗi to shine ake son duk ɗan Najeriya ya komar da kuɗin shi account in zaka taba kuɗi sai a cire haraji so inda mutum miliyan 20 ne a rana ake cirewa haraji ake samun biliyan 5 ko 10 ko 20 to so suke yi mutanen su koma miliyan 100 sai zama to ana cire haraji a linka hijida 100
shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nada kwamiti a ƙarƙashin shugaban masu rinjaye Ibrahim Abdullahi Gobir da zai aiki tare da kwamitoci da ke kula da harkokin kuɗi da ba su sukan cikin gida da na ƙasashen waje har da kwamitin bankuna da inshora da kamfanonin hada-hadar kuɗi da za su tuntuɓi dukkan ma'aikatan gwamnati da hukumomi domin su san yadda aka yi aka kashe waɗannan kuɗaɗe har trillion 23.7 majalisa ta tafi hutu zuwa ranar 17 ga watan Janairu na shekara 2023 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya